Ajabochi Cibiyar Center for Juvenile Delinquency Awareness ita ce ta gudanar da gangami kan batun yaki da cin hanci. Shugaban cibiyar Hajjia Halima Baba Ahmad ta ce cin hanci ya samo asali ne tun daga cikin gidaje.
Yanzu cin hanci da rausawa da ya shiga tun daga kan yaro har babba. Misali zan baka. Da idan ka kira yaro a ko ina dan anguwanka zaka aike shi duk inda zaka je kai a kare wanta ma in yaro ya danka da kaya shi da kansa zai karba ya kawo maka gida amma yanzu wallahi ko dan gida ne kuna tare idan ba zaka bashi wani abu ba wallahi ba zai je maka aika akan kadi ba kare wanta ma ko uwa da uba idan suka aiki yara din sun yo an jima aike su a sake aikan sai kaga yaro ya fara ki to a gida ma kenan shine babban matsalar mutum daga gida ake farawa take tasowa ke yanzu ne daidai lokacin da ya kamata mu wayar mu jama'a kai mu kuma NGO kaga mu muke cikin jama'a to kuma wannan taron domin mu ƙara wayar mu jama'a da kai a ƙara fahimtar abin
Alhaji Abdullahi Ibrahim commissioner yan sanda mai ritaya ya yi bayani yadda cin hanci ya faro a sashen yan sanda a Najeriya
wa'ansu ba a daukan su aikin sai sun ba da kuɗi mankudan kuɗi wannan ba ni jin kunyan faɗa domin me domin na san ana yi kuma wani abu ne wanda yake shi ma gaba ɗaya ya dawo ya ke gana dan kai mai daukan ɗan sanda ko soja ko wani abu kace da mutumin da za ka dauke shi a recruit kurto sai a baka 100,000 kai ka san ka karfafa musu gwiwa yin corruption kuma wannan ni commissioner ɗan sanda ne ba wai ina jin kunyan faɗa ba ne don in akwai wanda zai challenge dina ya zo ya same ni har gida mu tattauna da shi dan na san suna yi
a jihar Gombe kuwa ƙungiyar Rasulul Azam ta ƴan mazhabin Shia ne ta gudanar da taro na ƙasa kan zaman lafiya da Sheikh Sale Zaria shine babban sakataren ƙungiyar Rasulul Azam na ƙasa a yayin da Reverend John Silent Tula daga bangaren Krista sun gabatar da jawabi kowannen su
wancan hanya na tsaron ra'ayi yanzu baya taimakon addini duban da ka bata suna addini a duniya musulunci ya zama dan bada masa suna tsauran magana kausa sa magana kafurta wancan bid'a da wancan wala ta qulu liman al-qa'il lakum as-salamu alal mu'mina kada ku ringa cewa wanda ya yi muku sallama kai ba mu'mini bane alqur'ani ne kai faɗan wannan
Krista da musulmai ya kamata su rika zama suna shuɗanya a wuri ɗaya saboda littattafan nan guda biyu sun ba da fassara yadda ya kamata ya zama da makwabta
Luhab Muhammad Muya Amurka daga Bauchi a Najeriya